بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مو دساكي هدوا أولا بجيري ميتار البركة مسجد المهاجرين أولا أنقوى تدن تدو أكرتي موكويو أجكين ببنبر نيجاه مرادي أولا كساتا متنيجر a yau muna rana asabar daren lahadi wanda ya daidai da 26 ga watan sha'ban hijira annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 14 ga watan 2 miladi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026 da taimako Allah madaukakin sarki a daidai irin wannan lokaci muke biye da tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara wannan kuma shine majlisunmu na 14 a cikin tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara shine kuma majlisunmu na 7 a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul fatiha ubangiji madaukakin sarki ya bude wannan sura da fadin shi alhamdulillahi rabbil alamin
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin
na'am
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم جزاك الله خيرا wannan sura mai albarka suratul fatiha muna cikin tafsirin ayoyinta mai tafsirin fadar ubangiji subhanahu wata'ala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin a yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon aya ta 4 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in musali cewa wannan aya tana da alaka da ayoyi 3 da suka wuce kuma tana da alaka da ayoyi 3 da za su zuwa nan gaba ita ce tsakiya rabinta yana da alaka da bayanta kuma rabin guda yana da alaka da 3 na gaba Allah ya ce iyyaka na'budu wannan kalma ta iyyaka na'budu kalmomi guda 2 suna da alaka da alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد إتكما وإياك نستعين كلمومي قدابي سنة دا علاقة دا أبن دزيزو أننغ بتكين سورة شيسا ابن القيم الجوزية يكي تيوى ونن آية إتكي سر الأمر باكي دايا إتكي سر حالتا ita ce sirrin littattafai da shari'a wadda Allah ya aiko a bayan kasa dukkanin su na annabawa gaba daya wannan aya ita ce sirri na bada lada da kamu zuwa gareta ne komai yake tikewa baki daya shi yasa malumai daban-daban sun yi magana akan wannan aya cewa Ubangiji Ta'ala a bayan ƙasa ya sabkar da surori ko kuma latattafai sama da ɗari. Bayan waɗannan latattafai, Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya game yawansu a cikin latattafai guda huɗu: littafin At-Taura, littafin Injila, littafin Zabura da kuma littafin Al-Qur'ani mai girma. To waɗannan huɗu Allah Maɗaukakin Sarki kuma ya tattaro su duka, ma'anoninsu da abin da suka kamsa a cikin Al-Qur'ani mai girma. Da haka Al-Injila da At-Taura da Zabura su kuma idan aka yi wata mahanga suna gamewa ne a cikin Al-Qur'ani mai girma. Shi kuma Al-Qur'ani mai girma, Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya tattarike ma'anar shi baki ɗaya a dunkule a cikin Suratul Fatiha: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hayya zuwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ita kuma Suratul Fatiha, Allah Maɗaukakin Sarki ya tattarike sirrin nata baki ɗaya, ya sa shi a cikin aya guda, ita ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shi yasa Ibnul Qayyim al-Jawziyya yake cewa wannan yana nan tattare a cikin dukkan komai. Wannan aya ta tattaro komai, ta tattaro kowa. Ita ce kalbin Suratul Fatiha, zuciyar Suratul Fatiha wannan aya ce. Duk wata falala da muka gani a baya da fa'ida da hukunce-hukunce na Suratul Fatiha, to sirrin yana nan cikin wannan aya: iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wannan bangare guda biyu, bangare na farko na Ubangiji ne, bangare na biyu kuma namu ne, mu bayu. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari a hadithul Qudusi, Allah Maɗaukakin Sarki yana cewa idan bawa ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, to Allah za ya ce wa hadha baini wa baina 'abdi, wannan tsakani na ne da bawana. Wali abdi ma sa'ala, kuma abinda bawana ya roƙa na bashi. Haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a wani hadithin Qudusi, Allah Maɗaukakin Sarki ya ce hadhihi al-ayatu baini wa baina 'abdi nisfayn, wannan aya tsakaninta da bawana kala biyu ne, an raba biyu daidai. Iyyaka na'budu ta bawa ce, ta Allah ce, wa iyyaka nasta'in ita ce ta bawa. Don haka wannan aya tana tazo da wani usulubi mai ban mamaki. Ana magana akan usulubi na wanda ba yanan alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah wanda shine Ubangijin halittu, Ar-Rahman mai rahama, Ar-Rahim mai jin kai, Maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako. Wannan ko ga siyakin Hausa kana jin ana yabon wani ne wanda ba gaba ba yake, ba ya gabanka. Ana yaba Allah ne Ar-Rahman mai rahama, Ar-Rahim mai jin kai, mamallakin ranar sakamako, can baya mun baro Rabbil Alamin na Ubangijin halittu. To amma da aka zo iyaka sai aka maido maganar nan mutunan da ke gabanka yana saurarenka, sai aka ce iyaka kai din nan, kai kadai muke bauta ma. Shi yasa malamai suka ce anan yana nuna mamu kusancin Ubangiji Ta'ala tattare da mu ta hanya guda biyu. Hanya ta farko, idan ka yabi Allah, to Ubangiji Ta'ala yana gabatowa kusa da kai. Idan ka roƙe shi, to kuma nan take kusancin ke ƙara kusanci. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari: wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah ya ce idan bayuna sun tambaye ka ina Allah ce amsar da zaka ba su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa inni qaribun ni ina kusa wa nan ubangiji madaukakin sarki ya gwada mamu kusancin shi ne tattare da mu lokacin da ya maida magana ta dawo magana da kai kake kallon mai magana Allah ce iyyaka kai muke bauta ma a larabci ana ce mai dabirul kaful mukhataba ko kuma kaful khitab iyyaka aka yi magana da wanda kai kake gani saboda mi ubangiji subhanahu wataala ya nuna mamu yanzu lamarin ya dawo yana nan tare da mu kuma Allah madaukakin sarki sai ya wani abu a cikin aya har yau jiya sai ya nana ta kalmar iyyaka kuma ya ƙara maimaita ta wa iyyaka Ibnul Qayyim yake cewa iyyaka ta farko tana tan tare da alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin sai aka gama su da iyyaka ta farko iyyaka na'budu ita kuma iyyaka ta biyu sai ya zamana tana da alaka da iyyaka wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ashe ubangiji ta'ala ya bayyana wadannan iyyakan guda biyu domin ya bayyana mu babban sirri guda biyu na alqur'ani sirri na farko shine kubinta daga bautar wani Allah wanda ba Allah ba kubinta daga sama wani Allah wanda ba Allah ba rai kubinta daga neman wani abu ga wani Allah wanda ba Allah ba ita kuma iyyaka ta biyu tana nuna mana rishin iyawanmu da rishin ƙarhinmu da rishin azancinmu da rishin dubaranmu mun dauki al'amarin baki daya bayan mun huyantar da Allah mun tsintsince shi shi kadai wahdahu la sharikala to kuma sai muke nuna mu ba komai bane ba kowa bane bamu iya ba sai an mun shi sa ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul hud yake cewa fa'budu ka bauta mashi wa tawakkal alaihi kuma kai ne kai dogaro zuwa gare shi haka a cikin suratul mulk Allah yake cewa qul huwar rahman kace shine Allah mai rahama amanna bihi mun yi imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma gare shi ne muka dogara Allah a cikin suratul muzammil yake cewa rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila ubangijin mashriq mahudar rana wal maghrib ubangijin mahadar rana babu abun da ya cancanta abauta mai da gaskiya sai shi Allah ce fattakhidhu wakila ka rike shi abun dogaro ashe wannan aya rabinta wanda za mu magana a yau shine al ibada ma'ana iyyaka na'budu al ibada malumai sun yi mata fassara daban-daban a logan larabci da kuma abin da ya shahi a shari'a to gabanin mu kai ga fassara ibada da kuma rukunnan ibada da nau'ikan ibada mu sani cewa ita wannan ibada in aka ce ibada to tana da muhimmanci sosai a wajen Allah subhanahu wataala tana da kima tana da daraja shi yasa ubangiji madaukakin sarki da ya tashi siffanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a bagiran da yake kowane bagire daraja da mutunci da karamci da kambamawa shine lokacin da ya dauki ma'aikin shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka ya kai shi Qudus daga kuma Qudus aka yi sama har ya zuwa fada ta Ubangiji subhanahu wataala da shi a wannan bagire babu lokacin da aka kamba manzo sallallahu alaihi wasallam a gidan duniya kamar wannan wurin to da Allah ya tashi ba mu labari sai ya ba mu labari da siffar manzo wanda shi Allah ya hisuyuwa ta hisuyuwa gare shi yace subhanallazi asra bi abdihi
subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil aqsa
min almasjidil haram
min almasjidil haram min almasjidil الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم إنه هو السميع البصير.
ربنا سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا sarki ya tabbata ga wa ga Allah madaukakin sarki wanda ya tahi da bawan shi a cikin dare mahallu shahid a cikin aya Allah sai ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan shi bai ce dan gata ba bai ce madadayi ba bai ce wanda aka hiso ba bai ce mai kaza ba bai ce mai kaza ba sai ya ce wanda ya tahi da bawan shi kuma a lokacin kamar Ubangiji subhanahu wataala ya turo ni a taime da wanda yake so a bayan kasa har a fada shi kadiba idan aka ce yau mai mulki ya turo a taida wani yadda za a ga yin sunan wanan wani an aiko kiran shi a fada sarki ko fada mai martaba ko kuma fadan shugaban kasa yadda za a ga yin sunan wanda aka taida shi to amma Ubangiji ta'ala da ya tashi fassara wannan sai ce ba annabi sallam bawan shi a wannan bagidan saboda Allah ya hisa sunan bawan a jingina bautai haka a waje na biyu lokacin da Allah ya zabe shi yan mai wahayi lokacin da aka turo mala'ika Jibril ya kawo mai ayoyi to da aka tashi bashi labarin sai aka ce fa auha ila abdihi ma auha sai yi bawan shi wahayi na abinda yan mai wahayi a kan shi wannan yana nuna mamu ashe Ubangiji subhanahu wataala ya zabe shi to kuma lokacin da ya zabe shi da wahayi wajen bada labarin wahayin sai ya jingina mai bauta haka a cikin suratul furqan Ubangiji subhanahu wataala lokacin da zai gwada abinda yayi ma Allah abinda Allah ya yamma manzo sallallahu alaihi wasallam na bashi aikin da aka bashi daga sama sai Allah subhanahu wataala ce tabarakal ladhi nazzala al furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira Allah ce al hira Allah sun yawaita alladhi nazzala al furqan wanda ya sabkar da al qur'ani bi rarrabewa ala abdihi akan bayin shi liyakuna lil alamin nadhira domin ya zama ga tahalaku baki dai abun gargadi to kaga da aka zo magana abinda aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi anan ma sai aka ga kalma ta ibad ta bawa ala abdihi haka lokacin da Ubangiji subhanahu wataala ya so ya siffanta mamu annabi Muhammad a matsayin shi na mai wa'azi mai karantarwa mai gargadi sai Allah ya ce wa annahu lamma qama abdullah yad'u Ubangiji ta'ala ya ce wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu lalle yadda al'amari yake lokacin da bawan Allah ya tashi shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi libada Allah yake ba mu labari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mai wa'azi mai karantarwa mai gargadi sai aka siffanta shi da bawa ne na Allah haka lokacin da Ubangiji subhanahu wataala yake so yayi mamu bayani akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadarin da ke da kai cikin rishin biyayya to sai Allah subhanahu wataala ya sabkar da yayi magana akan shi bawa ne yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina
fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u man istata'tum min dunillah
صادقين Allah ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, idan kuna cikin shakku kuna konkwanto akan abinda muka sabko ma bawonmu, insha Allah madaukin sarki anan sai Allah madaukin sarki ke mun bayani akan konkwanto, yadda mutane za su shiga matsala in sun yi konkwanto, sai Allah ya siffanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sunan bawa. Haka lokacin da Allah ya so ya gudu falalar shi, nan ma da sunan bawa ya ambace shi, ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab,
alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab liyakuna lil'alamin, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi
ولم يجعل له
عوجا.
Allah ce alhamdulillah, ya gode godiya sun tabbata ga Allah, alladhi anzala ala abdihi alkitab, wanda ya sabkan mabawan shi da littafi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tutiya, yana alfahari, yana murna, yana jin dadi da kalmar ubudiyya, a ce mai bawa yake cewa fa inna ma ana abdu, ni bawa ne na Allah. Fa qulu, in kun tashi yabuna qulu lura yaban da zaka ma annabi sallam, kace abdullah, bawa Allah wa rasuluhu, kuma manzuna Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa babu wata kalma da ubangi subhanahu wa ta'ala ya hisu kamar ya nuna mamu bautar nan tashi ce. Shi yasa ce iyyaka na'budu. Shi yasa dukkanin annabawa Allah madaukakin sarki da yake bamu labarin su, sun zo ne domin su nuna mamu wannan bautai ita ce ya kamata mu Allah subhanahu wataala. Allah madaukakin sarki sauran bayu ma baki daya yana bamu labarin, yana siffanta mu duk mutuna kware, Allah na siffanta shi da cewa shi bawa ne nashi. Allah ce zalikumullahu rabbukum, wannan shine Allah ubangijinku. La ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in, Allah ce fa'buduhu, wannan shine ubangijinku, wanda babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi. Allah ce fa'buduhu, to ku bauta mai. Haka anbiya ubangiji subhanahu wataala yake cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, Allah ce lalle wannan al'ummar ku ce al'umma ce kuma dumkakka guda. Allah ce wa ana rabbukum, kuma ni ubangijinku ne, fa'buduni, ku bauta mani. A cikin suratul hijr Allah yake cewa wa'budu rabbaka, ka bauta ma ubangijinka, hatta ya'tiyakal yaqin, har yaqini ya zo ma. A Maryam Allah ce fa'buduhu, ka bauta mashi, wastabir, ka haƙura, ka dage, ka jajirce li ibadati, akan bautar shi. Haka Allah ya zargi bayu wanda suke girman kai akan bautar Allah subhanahu wataala a cikin suratu Ghafir. Allah ce innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, wadanda suke girman kai da a ce musu bayan Allah ne, wani kan ce mai bawa Allah kai ne kawai ka ce wani bawa Allah, to shi ka mai dai. Allah yake cewa innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, ko ka fassara wanda ba su san a ce musu bayan Allah, ko kuma ka fassara masu yin girman kai akan roƙon Allah subhanahu wataala. Shi yasa mutanen ƙwarai salihan bayu da annabawa kamar da siffanta nan Muhammad, dukkanin bayin ƙwarai, to Allah subhanahu wa ta'ala yana siffanta su da cewa su bayin shi ne. Allah ce wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna,
wa idha khatabahum
al-jahiluna qalu salama. Ubangiji ce wa ibadur rahman, bayin Allah nan sai Allah ya amfani da kalmar bayu, bayin mai rahama. Alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna, sune wadannan wanda suke tahiya bayan kasa a hankali, ba a hankali ba ta rashin sauri, mana wanda ba su da kuramniya, ba su shirka, ba su bid'a, ba su zage-zage ba su sace-sace su suna nan wurin bisa abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarce su da su haka cikin suratul insan Allah ce aynan yashrabu biha ibadullah
yashrabu biha ibadullah yubtiruna
Allah madaukin sarki yake cewa wani marmaro ne wanda bayan Allah za su sha a cikin shi a gidan a ranar alkiyama ko kuma a cikin gidan aljanna a cikin suratul hijr ubangiji subhanahu wataala yake cewa inna ibadi yana sanya ya gwada mashi dan ba ya da izini ya tutar da mutum to sai Allah yake cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultan su wanda suka karba suna na bayu Allah ce mashi dan ba ka da dama akan su dubbawa Allah shedan a kalkashin wannan aya shedan bai da dama akan shi shedan ko nan mutum ko na aljan duk yadda shedanci zai kasancewa to shi bawa Allah Allah ba zai ba da dama shedanci ya kawo mai ba na zahiri ko na boye dan haka duk mutunan da ya rike bautar Allah to ubangiji subhanahu wataala zai kare shi zai ba shi mafaka zai walwale mai matsalolin shi za ya bashi katanga tsakanin shi da matsiyata masahirta diyar da rintsami yayi kai dai ka zama na Allah Allah yayi alƙawari yake ga mashi dan ba wanga shi dan ka ba mutun kazami ba a iblisu wanda ya kalli ubangiji yake cewa ba yayin sajada ana khairum minhu to Allah shi kuma nan take ce inna ibadi lalle bayuna laysa laka alaihim sultan babu rabunka a cikin su to dan haka ashe duk mutunan da yake so ya kubuta daga sharrin shedanan mutane daga sharrin mata miyagu daga sharrin la'anannu wanda suke amfani da sihiri da aljannu to ya zama bawa nagartacci na Allah kun ba dalili bane kuma yadda mahiyawancin mutane suke shankacewa cikin rishin gina zuciyarsu akan tauhidi sai ce ai wannan al'amari ya kama annabawa ya kama annabawa dan ya zama darasi ne gare mu ba dan mu ma ya ta kama mu ba a'a dan mu san menene madafa kamar yadda aka shehi annabi aka kare mai hauri saboda wa'azi bai zama dole ba kai yau dan kana wa'azi sai an shehe ka an kare mai hauri to haka bai zama dole ba abinda ya samu annabawa sai ya samu kowa menene maganin shine bawa ya zama cikakken bawa na Allah madaukakin sarki shi Allah sai ya baya kariya ta daga wajen shi shine Allah ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanun haka kuma ubangiji subhanahu wataala lokacin da zai bishara zai albishir na jin dadi bayan ya kara bayan shi to nan ma da sunan yana albishir ne da sunan bayi Allah ce fa bashir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu Allah ce kai ma bayuna bishara waɗanda suke jin maganganu sai su bi magana gaskiya daga cikin maganganun da suka ji haka ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul zukhruf yake ba mu labarin cewa kai duk wanda ya zama bawa na kirki tabbatacce nagartacce Allah ce la khawfun alai Allah ce ya ibadi ya ku bayuna la khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun babu tsoro a tattare da ku a yau ranar alkiyama wala antum tahzanun kun ba za ku samu damuwa ba kai har a gidan duniya in ka zama bawan Allah na gaske Allah ce la khawfun alaikum babu tsoro tsoro ya kare da ka tashi da sahi ka karanta falaki ka karanta nasi ka karanta ikhlas ka karanta amanar rasul Allah ce babu tsoro a ganga ya ibadi la khawfun alaikumul yawm a yau dai babu tsoro annabi sallam ne ya gai ci duk mutunan da ya karanta waɗannan surori guda uku wanda muka yi tafsiri a kwanan nan cikin wannan tafsiri wala uzu bi rabbin nas da bi rabbil falaq da qul huwallahu annabi sallam yake cewa za a tsare shi kuma Allah ya jaddada mu a wannan ayat la khawfun alaikumul yawma a yau babu wata fargaba ba wanda zai ga su allo cikin daren ne ya baka tsoro in ka karanta ayatul kursi ka kwanta ashi da haka wannan ibada ibada ce wadda take da muhimmanci lafazin ibada abu ne mai kima mai daraja mai mutunci شيخ الإسلام ابن تيمية مجمول فتاوى كتوى من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية يجي دم تنالك يسن يرايو سالم آلم يرايو تكين نغرتا تكين جن دادي يهكر ينكوا يبر برقبا يبر تيوى أمي يبر تيوى ياكامش يبر تيوى كذا ابن تيمية فليلزم عتبة العبودية يلزم تي أبند أكسارة من نبوتا kuma in kana so ka gwada sallah biyar cikin jama'a ka diba yadda ubangiji ta'ala ke kusanto bayin shi Allah cewa manzo sallallahu alaihi wasallam afwan cewa duk mutunan da ya salla asuba a jama'a to wannan mutunan za ya rayuwa a tsawon inin yana da kariya baka yi azkari in ba ka tashi kawai kai salla asuba a cikin jama'a ina masu kukan mata sun mallake su ina mata masu kukan ƴan uwansu sun mallake miji su ba sai da rabotar ran da miji su tashi su yi sallah asuba in kin yi sallah da asuba lokacin da kowa ke ba lokacin da ke ga dama ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai kariya sallar kawai in ka karanta falaki ko kin karanta falaki ka karanta nasi ko kin karanta nasi ka karanta qul huwallahu ko kin karanta qul huwallahu kuma tsaro ya gama samuwa إما أن يأبن زيور ولي سبود أبنجي تعالى يا يألك أولي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون شيسا أشي سفنتوم دبوتا أتيما مبايا الله أتيما النفس السلام باوا الله أتيما دوان ونزا أتيما باوا الله توباك أرمان كمالا بج شينيك أرشان كمالا وند أبنجي سبحانه وتعالى يكيسو يجي kuma mu sani wannan bauta ita ce aka halice mu saboda ita Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanni da mutum ba sai dan su bauta man Allah ya ce ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun Allah ya ce ba na bukatar arziki daga kowa kuma ba na son kowa ya ciyar da ni abinda kawai Allah yake so mu yi bauta gare shi kadai shi yasa ya ku bayan Allah mu sani wannan bauta da muke magana muna ta cewa bauta 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 tana da hanyoyi daban-daban ko kuma tana da kasakashe daban-daban menene abinda ake ce ma bauta malumai da dama sun yi kokari domin su ga abinda ake ce ma bauta a shari'a wasu daga cikin malumai sun fassara bauta da cewa shine kololuwar soyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wasu kuma daga cikin malumai sun fassara bauta da cewa kololuwar kaskantar da kai da Allah subhanahu wa ta'ala amma idan muka bi maganganun malumai muka dauko magana Imamul Qurtubi cewa in an ce ibada ana nihin maganan bawa ya tsarkake tauhidi kuma yayi ruku da abinda addini ya zo da shi shi kuma abinda addini ya zo da shi abubuwa ne guda biyar arkanul islam shahadatu an la ilaha illallah shine tauhidi wa iqamis sala shine na biyu tsayar da sallah wa ita'iz zaka da bada zaka shine na uku wa sawmi ramadan shine na hudu wa hajjil bait shine na biyar idan mutum ya rike waɗannan ababe to shine ake ce ma ya zo da bauta a haka ibnu kathir yarda Allah tabbata gare shi yake cewa abinda ake nihi da bauta kamalul mahabbati lillah cikakkar soyayya ga Allah ma'a kamalul khudu'i lillah tare da cikakkar kaskantar da kai ga Allah ma'a kamalul khawfi min Allah kuma tare da cikakken tsaro daga Allah subhanahu wa ta'ala amma shaykhul islam da yazo tarifin bauta sai yazo da kalmar da ta hade ne sauran malaman baki daya yace al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda yace bauta ita ce suna wanda ke game duk abinda Allah ke so kuma yarda da shi na daga magana ko ayyuka suma ayyukan na bayyane ko kuma ayyukan na boye amma dalibin shi da ya tashi fassarar wannan magana ta Ibn Taymiyyah. Ibn Qayyim shine babban dalibin Ibn Taymiyyah da ya tashi fassara magana babban malamin ya sai yace ana kallon ibada ta mahanga guda biyu. Akwai ta mahanga shi mai yin bautai bawa kenan shine al-abid. Yace to idan zaka fassara menene ibada ga mu bayu masu bauta, yace kamalul dhulli ma'a kamalil hubbi lillahi azza wa jalla, cikakken soyayya da cikakken kaskantar da kai ga Allah shine bauta. Babu wanda ake matakakken soyayya sai Allah, kuma babu wanda ake kaskantar da kai azibi baki daya 100% sai Allah subhanahu wataala. Amma hanga ta biyu yake cewa ita kuma ibada a mahanga ta wanda za ama, to shine ma yuhibbuhu Allah wa yarda, abinda Allah ke so kuma yarda da shi. Dan haka duk yadda kake son Allah subhanahu wataala, duk yadda kake kaskantar da kai ga Allah, to ba za ka zauwa da abinda Allah ba ya so ba kuma ka ce kai bauta. Dole sai ka kaskantar da kai kuma ka so, sai ka zo da kuma shi abinda yake so. Dan haka mutum ba zai zo ba yana ma ladabi, yana tsugunne kuma yana zagin ka, ba a hankali ba a kawo wannan, to shi ma Allah madaukakin sarki ba za ka zo ba. Kana nuna mai soyayya amma kuma kana furta abinda ba shi ya aiko ka da shi ba. Shi yasa malumai da dama suke magana akan ita wannan bauta ta Allah madaukakin sarki wajibi ne, tilasi ne, kowane ɗaya daga cikin masu imani sai ya san takamaimai hakikanin wannan bauta. Ba ka yin ta kai a yadda ka ga dama, dole sai yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar, dole sai yadda addinin nan ya zo da shi. Shi yasa sai malumai sai ka ce ibada tana da rukunai, tana da gimshikai guda uku. Dukkan wata bauta ta duniya da zami dan Allah ya ba mu lada, to wannan bautar tana da rukunai, ba a karbanta sai waɗannan rukunan sun cika. Rukuni na farko shine al-mahabbatu, sai soyayya, sai kana son Ubangiji subhanahu wataala. In kana sallah kana kyamar sallah, to ba kar lada ba a so, dole sai ka tashi sallah kana so. Wannan azumi da zai tunkarawa wani waza yayin shi ne amma yana kyamar abin a zuci, to Allah bai so. Dole sai mun yi azumi muna soyayya da wannan azumin, muna soyayya da Allah subhanahu wataala, to a wannan lokacin ne muka cika rukuni guda na daga cikin rukunin ibada. Ibn Qayyim yake cewa dole ne sai mun gada ma Ubangiji subhanahu wataala soyayyan mu, sai mun nuna mai hisan abinda ya umarce mu, yadda abinda mu muke so wa kanmu. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Allah ya ce walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Allah ya ce daga cikin mutane akwai wanda ke rukon wani abu kuma bayan Allah. Dan aka ce annidu shine duk mami zaka rikewa in dai ba Allah bane, to kuma ya zamana ka hisan wannan abin he da Allah. Allah ya ce ai mai imani ya hisan Allah. In ka ji cewa cikin soyayyarka ka hisan matarka he da Allah, to akwai saura. In ka ji cewa ka hisan dukiyarka he da dokar Allah, wallahi akwai saura. A ce ma riba haramun ce, ka ce a'a dukiyar nan za ta lalacewa in babu riba, to akwai saura. Allah yake cewa walladhina amanu, wanda suke da imani ashaddu hubban lillah, su sun hisan Allah. Haka Ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labari kul in kana aba'ukum, Allah ya ce ka bani labari in uwayenku wanda suka halice ku nan. Allah ya shiga kwakwalwar dan Adam, duk wani abin da zaka ihe su he da Allah, Allah ya kawo shi. Allah ya ce kul in kana aba'ukum, ka ba labari in uwayenku au abana'ukum au abana'ukum ko kuma ƴaƴanku au ikhwanukum ko kuma ƴan uwa, idan ka diba anan wa azwajukum, kul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum, Allah ya ce wa azwajukum ko kuma ƴan uwanku ko kuma matan wa ashiratukum ko famanku, nan wurin ayin ebo dangin dangantaka, kululuwar mutunan da zaka so a bayan duniya ko ya zama mahaifinka ne, ko ya zama na da ne ko ya zama na dan uwa ko kuma ya zama na mata ce ko kuma cikin abin da ya kusa su ne ashira bangare na hurko kenan bangare na biyu ya zama na dukiya sai Allah ya ce wa amwalun iqtaraftumuha ko kuma wata dukiya wadda kun riga kun same ta kudi ne ga su ka samu sun shigo hannu sai Allah ya ce ka hidda musu zakka sai ka diba ka haisan dukiyar sai ka ki hidda wata sharatun takhshawna kasadaha ko kuma kudin busu shigo ba kasuwanci ne kake tsoron ya barka an ce ma mu'amala da riba haramun ne Allah ya ce yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat yana tanye albarkar riba yana sa mu kasuwanci albarka Allah ya ce wanda bai bar cin riba ba yana amai yana ilanin wada da shi da Allah to sai Allah ya sharbaci imanin ka sai gama ka da kwangila ko ba ka da kodala ga kudin ka musu zo kuma daga sun zo ka warki amma ba ka da kodala dole sai an ce banki kuma an kashe banki maganar riba ce to Allah subhanahu wataala sai ce wati jaratun takhshawna kasadaha in irin wannan ne kuke tsoro sai ya hiso yawa gare ku ga Allah Allah ce wa masakinu tardunaha ko kuma gida ne ake zaune ko ƙasa ce ake zaune ko unguwa ce ake zaune ko wani dalili ko wani wuri ne ake zaune zaman ake kwadayi Allah sai ce in wannan yahi ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili Allah ce fatarabbasu Allah ce to mujira mu gani hatta ya ce Allah bi amrihi ahagmu a ranar alkiyama ashe ita bautan nan ba ta yiwa dole tilas hakika sai mun so Allah madaukin sarki mun so shar'an nan hiye da san kawunan mu Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye Abubakar as-Siddiq cewa ya tambaye Abubakar ko Umar yake cewa wa kai hisu yace ya rasulullahi na hisan dana da matata sannan yace ai akwai saura dole musulmi hisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da kawunan mu ya da ayyan mu mai hisan shari'a shi in aka ce wannan abin Allah ne yace ai wannan azumin Allah yace ai to ya zama da muna yi muna murna wani tun daga yanzu yana ta bata rai babu dadi ga zahi ya zo ga azumi ga ba kudi kullun cikin tsuwa yake ibada na tun karowa abin yayi murna amma babu abin da yake farci ga bakinya sai abu mara kyau to wannan ibada ba ta tabbatuwa Allah ya karbe ta dole wajibin mu ne sai ya zama da mai hisan Ubangiji subhanahu wataala shi da akan shi hadisi a cikin sahih bukhari daga Anas dan Muslim daga Anas dan Malik da Allah tabbata gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa thalathum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman abubuwa guda uku wanda ya samu su daga ciki ya samu ɗaya daga cikin su ko kuma ya hada su to ya samu romo dadi na imani ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya zama da in an ce Allah ya ce ayi to ba kashin komi kana iya da kowa kana iya asara komi akan wannan abin da Allah ke so wa yuhibbul mar la yuhibbuhu illa lillah gina soyayyar mu ya zama na ba mu gina soyayya sai dan Allah kawai muna son mutum ne dan yana son Allah ko muna iya rabuwa da mutum ko wane ne in yayin rabu da Allah wa an yakraha an ya'uda fil kufr kuma mutum ya rinka kyama kada ya koma kafirci ba'da an anqadahu Allahu minhu mai Allah ya hiddo shi daga kafirci kama yukrahu an yuqdafa fin nar kamar da mutum ke kyamar ya shiga wuta to wannan shine rukuni na bauta kuma idan Allah ya gane da gaske kana son shi to kuma shi ma yana son ka in Allah ya so ka kuma zaka zama waliyi na Allah wanda zai shibbinci lamarin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake ba mu labari wanda yake hada da waliyin Allah to hakika ya ebo ruwan gasa shi ashe kawai ka so Allah subhanahu wataala ka sha mamaki shi Allah shi za ya shiga ma kamar yadda hadisai suka bayyana baki daya Allah madaukin sarki yana ce mu ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ce lahumul bushra fil hayatid dunya Allah ce wanda suka shibinci Allah suka so lamarin Allah suka bar dukiyar su suka tsaye da dukiyar su inda Allah ke so mu'amalar su inda Allah ke so rayuwar su inda Allah ke so tsakanin su da mata daidai abinda Allah ke so duk abinda za su yi za su nemi hukuncin Allah ba ya cutar da matar shi ita ma matar ba ta cutar da mijinta Allah ya ce to ma aka zama haka la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro babu damuwa babu ciwon kai ka zanna ka huta Allah zai shiga ma Allah ya ce da humul bushra masu ma wannan dabi'a su suna da bushara kada kai dibin sai lahira Allah ya ce a fil hayatid dunya a cikin wannan rayuwar ta duniya wa fil akhirah kuma ma hadda lahira Allah ya ce to wannan magana ba magana bace wanda aka yi baya yanzu babu ita ko magana ce wani lokaci tana aiki wani lokaci ba ta aiki Allah ya ce la tabdila li kalimatillah babu canji ga maganar Allah Allah ya ce zalika huwal fawzul azim wannan kuma shine babban rabo ashe babban rabo shine kaso ubangiji subhanahu wataala salafu salih sahabban nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna kuka suna roƙon Allah ya Allah ka ba mu soyayyar ka ka sa mu so ka kuma ya Allah kai ma ka so mu yadda ka ga mutun yana da doha wajen wata wanda ya gani yana so a gidan duniya yadda maza ke shan wahala to haka sahabbai salaf suke kokarin su sha wahala dan su samu soyayyar Allah subhanahu wataala suna magiya suna sallolin dare suna karatun alqur'ani suna kiyaye dokoki ba dan koyin badan su samu soyayyar Allah saboda idan mutun ya same ta ya huta to wannan shine rukuni guda na ibada shi Allah madaukin sarki bai cewa i ka je yadda uwaye ke sa aiki a yau kana zumburar baki ba ka so kai aikin kuma uban ya amsa saboda kai aikin shi Allah ba a mai haka in ka zo ba tare da san abin ba ba a so ka je kai abin ka a ce wai kana sallah amma ba ka san sallah ba ai wannan da Allah dole rukuni ne tilas sai ka ji kana son wagga sallar biyar sallar azhar da al'asr da magriba da isha kana son su kake yin su to a lokacin Allah zai amsa rukuni na biyu shine sai kana kauna ar-raja kauna sai ya zamana kana yi kuma kana kauna kana kodayi kana marmari kana magiya a wajen Allah kana kudin ya baka wani abu duk mulkin ka in kana sallah kana ganin kamar kawai kai ka wadata to aikin banza kai kuma duk yadda kake da kudi sai kake ibada kana azumi kana ganin kamar kawai kana yi dan regime ne baka da bukatar wani abu wajen Allah to aikin banza kai shi Allah in kai yi ibada kana san shi to rukunin ya amsa na biyu to kuma dole sai kai kudin abin da ke ga hannun shi saboda wane mutum bai wa ka yi ibada ka zauna a duniya za ka ganin kana zama tare da mai kudi kana cin amfano amma aka zo majalisa kana cewa shi ke karuwa da ni ba dan kudin shi nake zamna da shi ba to duniya ake wannan wasai da yaro da mai gida ko kaga fadawan masarauta in sun hito waje suna cewa mu sarkin in ba da mu ba baye ko kuma in ka zo a bariki ka jama'a gardina cewa su ke tsaro in ba da su ba gwamnati yana iya zama to duniya ake wannan wasai amma lahira in dai ka bauta ma Allah to wallahi Allah bai amsa bautar sai kai kudin abin da ke gare shi shi yasa nan Ibn Qayyim al-Jawziyya yake cewa nan ne duk wani shehin da ba shehi ba duk wani waliyin ƙarya a nan yake faduwa saboda yana ganin kamar shi ya wadata da kudin abin da ke wajen Allah bangi subhanahu wataala yake cewa qulil ladina za'amtum min duni la yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila Allah ya ce ulaiikal ladina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmata wa yakhafuna 'adhabahu inna 'adhaba rabbika kana mahdura Allah ce ka ba mu labari qulil ladina za'amtum min duni la yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila Allah ya ce wadancan wanda kuke ta tsammani inji Allah kuna tsammanin ko za su iya hidda ku daga wahala Allah ya ce ba abin da za su iya kana tabiyan mutum kana soyayya kana faduwa kana saba ma Allah saboda shi Allah ya ce tsammani ne ba ya iya ma ka taikaita kanka Allah ya ce ulaiikal ladina yad'una rabbahum, na kwaran Allah ya ce wadantan wanda suke bautar ubangijin su, yabtaguna ila rabbihimul wasila, kusancin Allah kawai suke nema, ba su ruwan su da kusancin shi ko wali ko mai kudi ko mai mulki, kawai zuciyar su tana ga Allah. Allah ya ce ayyuhum aqrab, kullun suna neman kusanci, wazihin kusa, wayarjuna rahmatahu, kuma suna tsananin kudin rahama Allah, wayakhafuna azabahu, kuma suna tsoron azaba Allah, inna azaba rabbika kana mahdura. Haka ubangiji ta'ala sifanta mutanen gwarai a cikin suratul sajada, yace tatajafa junubuhum anil madaji, jikinsu yana kubuce mashin hidarsu, suna barin kwana mai dadi, suna barin iyalansu, suna barin amaransu, suna jayewa, yad'una rabbahum, suna kira, suna lallashin ubangiji, suna addu'a, khaufan, suna tsoron shi, wa tama'an, kuma suna kwadayi. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarjuna rahmah wa yarju rahmatahu rabbi. A wata aya ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Wadannan ayoyi baki daya suna nuna mana wajibi ne, tilas ne, dole in mun yi bauta sai mun yi kudin abin da ke ga Allah, dukkan arzikinmu, duk mulkinmu, duk gidanmu, duk gadan da aka bar mu, duk tsagerancinmu. Kasa ku wanda ke cewa shi in ya salla ba ruwan shi, in an karba shi dai yayi, a'a, shi Allah ba a mai irin wannan tsagerancin. In ba ka san abin da ke ga wajen shi, fa huwa ghaniyun anka, dama shi wadatacce ne. Ya riga ya gayya hadisul qudusi, ibada mai ibada ba abin da sa kara mai, cewa ya ku bayuna da kun zama kowa mutunan kwarai, Allah ce ni ba ruwana da sai in sa ku aljanna, da kowa zai zama mutunan banza, kuma haka ba abin da zai cutar da Allah. Yace ma na qasamin mulki shay'a, ba abin da zai rage mana a cikin mulki na shi Allah subhanahu wataala. Hadisin Anas da Allah tabbata gare shi yake cewa naji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukin sarki ya ce yabna adam innaka ma da'utani, ya kai dan adam baka kira ni ba, ba za ka kira na ba, warajautani, kuma kai yi kwadayi na ni'ima na rahamata. Allah ce gafartu laka ma kana minka wala ubali, yace sai na gafarta ma abin da ke gare ka, abin da duka aikata ba ruwana. Hadithin Jabir da Abdullah yake cewa naji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yamutanna ahadukum, kada dayanku ya yarda ya mutu, illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbihi, fati sai yana kyautata ubangiji, yana kyautata ma Allah zato. Kuma kyautata ma Allah zato yana da fa'ida, sifa ce ta annabawa. Annabi Yaqub alaihi salatu wassalam yake cewa ya bani yadhhabu fatahassasu min yusuf wa akhihi, ya ku diyana ku je ku nemo Yusufa, ku yi bincike akan shi da dan uwan shi. Yace wala tai asumir rauhillah innahu la yai asmir rauhillah illa alqaumul kafirun, wannan yanayi da ake ciki bai kamata musulmi ba ya zama da cewa sun sare wani tin daga abin da ya wakana har ya zuwa yau na juyin mulki, da yanayin yadda gari ke tsaya da kasa ke tsaya, wani ya gama sarewa shi shikenan ya kare ya zama talaka. A ana Allah subhanahu wataala ce ana inda zanna abdi bi, in ka saki shikinka kai wawa ka kare mutun nawa ya tashi cikin kwanan nan, ashe kullun ana son bawa ya sa kwadayin shi wajen Allah, shine karshen bautar da zamu mu ubangiji subhanahu wataala. Allah madaukin sarki yake cewa wa man yaqnutu min rahmati rabbihi illa ad-dallun, wane ne ke sare ma rahama ubangijin shi sai mutum wanda yake batacci. Ashe ubangijin mu subhanahu wataala yana son bautan nan da za mu mai, muna bauta kuma muna kwadayi, muna sallah muna kwadayin akarba, muna sallah muna kwadayin aljanna, muna azumi muna kwadayin lada, muna bada zakka muna kwadayin lada, muna duk abin da za mu ma Allah muna kwadayi a karba a ba mu lada a ba mu aljanna. To a lokacin Allah sai yarda da gaske miki sai ya ba mu wannan aljanna, saboda shi manzon Allah manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu saurara inna sil'atal lahi ghaliya aljanna Allah mai tsada ce ana samun ta ne da nuna kudayi da nuna su ba wai mutun ya daga ganin ba kamar shi duk abin da aka yi daye ne a'a Allah madaukin sarki wajibi ne tilasi ne sai ka so kai kudayi abin da ke gare shi shine ake roko da kudayi cikakken kudayi ba kudayin komi da kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala annab sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yas'alillah yaghdabu alayhi duk mutunan da bai roko Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana mushi da shi rukuni na uku wanda da shi ibada take tabbatuwa ta zama ibada shine tsoro shi Allah madaukin sarki sai kana tsoron shi in kana kwadayi kullun kwadayi kullun kwadayi kullun kwadayi kuma ba ka tsoro to bangi subhanahu wa ta'ala kuma nan ma bai amsa dole kuma sai ana kwadayi ana tsoro ba a tsoron kowa sai Allah kana sallah wata ran sai ka hoshi da kuka ana sallah azhar sai a ji kana shashe ka wallahi wallahi ina tunanin wannan sallah in Allah bai amshe ta ba menene makoman mu duka tsoron a ce yau Allah bai karbi ibadan mu ba ko kuma tsoron a ce mun yi lahin da za mu shiga wuta ko kuma tsoron kaza wannan ibada ba ta tabbatuwa dole sai da wannan tsoron wanda in ya bada to kuma ya fara alfahari ya fara cika baki nan ne kaza nan ne kaza nan ne kaza su bayan Allah na gaskiya suna yi suna tsoro suna yi suna tsoro suna addu'a Allah ka karba Allah ka karba ubangi subhanahu wataala yake ba mu labari shi yace ma annabi Ibrahim da annabi Isma'ila su je su gina daki nan take suna so suna murna suna kwadayi suke gini kuma suna ginin suna tsoron kar a zo wanga ginin bai ba kuma waɗannan abubuwa da kake gani ba su da wahala kwatance a rayuwar mu ta yau duk dan kwangila ya cika waɗannan guda uku da kake ganin su yana da doha wajen hukuma ko wajen masu baya kwangila yana so yana kai deman yana kai takardu ya cika ya kama kafa ya bada an yi kaza soyayyar abin ta gama tabbatuwa kuma inda zaka gane ana so in kana nan zanna babu wanda zai kirawo kai baka aiki amma in ka kai takardun ka kana ta biya an ga kana so to sai a baka da kuma sai ka nuna kwadayi sai ka samu kuma in aka zo aka yi kwangila in kaya ne ka sau in gini ne kai in wani abu ne kai kuma kullun kana dardar kai dai har wannan aikin amshe shi duk wanda ya kwalta hankalin shi ba kwance yake ba sai ran da gwamnati ya amsa duk wanda ya so waki ya aje cikin OPBN ko aya ko gujiya ko abinci hankalin shi ba kwance yake ba sai ran da aka yi sunyi kayan nan mun amshe su awan ga yayi to balle Allah ashe dole sai mun yi sallah mun yi azumi mun yi zakka mun yi duk abin da Allah ya umarce mu da waɗannan rukunne guda uku sannan ne kadai Allah subhanahu wataala zai amsa kuma ngi subhanahu wataala yake cewa fala takhafuhu makhafuni in kuntum mu'minin kada ku yi tsoron su ku yi tsoro na in kun kasance masu imani Allah yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in sauran ayoyi masu nuna rukunnai sai sun hadu baki ɗaya su na ibada sannan Allah madaukin sarki zai karba a cikin abin da ya shahi ibada insha Allah ta'ala karatun mu na gobe za mu ji abubuwa wanda suka yi saura abinda ke sa ibadar ta karbu Allah ya dada ita da kuma abinda ke bata ta saboda shi aikin Allah yana baci aikin da aka ma Allah yana bacewa Allah madaukin sarki ka tsare mu ayyukanmu ayyukan da muka yi muke cikin ya Allah muna roƙonka muna tawassuli ya Allah karba mana abinda muka karanta daidai Allah ya tara mu da mu da kowa cikin lada wanda muka yi kuskure ko tantuba halishi kuma gidi madaukin sarki ya fi mana sallallahu wasallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh